A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. And if you should miss the A train, you will find you've missed the quickest way to get to Harlem. Hurry, 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 now it's coming, ooh, ooh, ooh. Can't you hear the rails a-thrumming? Well, whoa, whoa, if you should take the A train, you will find that's the quickest way to get to Harlem. Hurry, 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 now it's coming. Can't you hear the rails a thrumming? Get with it. If you should take the A train, you will find that's the quickest way to get to Harlem. Baba doodin be dee dee, baba doodin be da ba, boop dee da ba, baba doodin be dee, be da 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 da